Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A Niger kuma ana kama mu ne a tashar mu ta Via Africa dake yamma kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a, Nomad, Sarauniya, Dalal da Niya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta Benin kuma sai yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ku sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Abdul Aziz Adli Toro ne tare da Hadiza Kiyari daga nan birnin Washington DC. Muke sake da muku da wani sabon shiri a wannan daren.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da majalisar ya tsara wa ƙasashen duniya.
Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi arangama da wani babban ɗan kasuwa da ke jihar Sokoto a cewar dakaran 'yan sandan jihar.
To lokacin da suka iso bakin gidan ne shi na buɗe gasi sun musu nan wurin sai kokarin ciya su tashi mutane da ƙarfin tsiyani kuma abin ya tura lokacin nan ne yake neman ihu ina buƙatar cewa ayo kawo mishi gudunma cikin sai suka fara harbi-harbi sama.
To kamar yadda kuka sani a kowace rana ta Allah muke buɗe layukan mu inda muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. To menene ra'ayinku game da taron shugabannin duniya da aka gudanar a birnin New York? Tambayar da muka muku a yau kenan. Lambar da za a kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan ga haka muna tafi da labaran duniya daga ƙasar Niger, amma fa ga labaran duniya daga Hadiza Kiyari.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a taron shugabanni na shekara-shekara cewa duniya ta gaza a yakin da take da sauyin yanayi, amma har yanzu akwai sauran lokaci na juya akan lalamarin. Muna ganin yanayin zafi da bamu taba gani ba, mahaukatan goguwa da hujjoji na kimiyya da ba za mu iya juyawa ba, inji Guterres. Duniya ta fara daukar mataki ba dai cikin saurin da ya kamata ba, amma ta hanyar da ta dace, nisan ta kai daga amfani da makamashi masu bata muhalli zuwa ga waɗanda ba su da illa. Guterres ya ce mafita ga abin da yanzu ya kira rikicin yanayi shine abin da suka tattauna a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan dumamar yanayi a jiya Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare kanta. A cewar Trump, Amurka bayan da ta kashe dala trillion 2.5 tun lokacin da aka sake zaɓe na don na sake ƙarfafa sojojinmu wanda yanzu ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya, ya faɗa wa shugabannin duniya, ya kuma ce da fatan ba za mu taɓa yin amfani da wannan ƙarfi ba. Trump ya jaddada cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa. Muna son samun zaman lafiya, haɗin kai da cin moriyar juna tare da kowa, amma ba zan fasa kare muradin Amurka ba, inji Trump lokacin da yake jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ma'aikatansa da su rike kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin ya yi waya da shugaban ƙasar wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da fadar shugaban Amurka kan wani ƙorafi da aka shigar. Rahotanni da aka fitar da yammacin ranar Laraba daga kamfanin dallacin labarai na Associated Press da na Washington Post da kuma na New York Times dukansu sun ambaci cewar wasu manyan jami'ai na cewa Trump ne yake rike tallafi kuma an sanar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da bayanin cewa Trump yana dubawa ne ko akwai buƙatar a kashe kuɗin ko a'a. Da safiyar Laraba da ta gabata ne shugabannin kwamitoci uku na Majalisar Wakilan Amurka suka buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar tarho da shugaba Trump ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Hukumomi a babban birnin ƙasar Zimbabwe sun kulle babban tafkin da ke samar da ruwan sha bayan da ta gaza da samar da wadataccen kuɗaɗen sinadaran da suke tsaftace ruwan wanda hakan ya sa ƴan kasar amfani da ruwa mara tsafta. Ranar Litinin, birnin Harare ya sanar da cewa ya dakata da tsaftace ruwan sha saboda bata da kuɗin siyo sinadaran tsaftace ruwan. An kwashe shekaru kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin gwamnati da bada fifiko kan batutuwa da basu da muhimmanci kamar tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje da siyan motocin alfarma ga manyan jami'ai da kuma sakaci da batutuwa kamar kiwon lafiya, ilmi da kuma samar da ruwan sha.
To a gaida Hadiza Kyari labarin aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotannin kuma zamu fara ne da rahoto daga nan Amurka inda a birnin New York ne aka gudanar da taron kulle na Majalisar Dinkin Duniya karo na 74. Abokin aikin mu Baba Yakub Makiyar ya halarci taron ga nashi rahoto na musamman.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da majalisar ya tsara wa kasashen duniya. Shugaba Buhari ya yi waɗannan kalaman ne a jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York a yau. Sai dai shugaban ya fara jawabinsa ne kamar haka.
Firstly, I wish to thank the General Assembly for the honor bestowed on the government and people of Nigeria by electing our national His Excellency Tijani Muhammad Bande.
Da farko zan fara ne da godewa babban taron da karramawa da yayi wa gwamnati da mutanen Najeriya da ya zabi dan Najeriya a matsayin shugaban babban taron na Majalisar Dinkin Duniya na cikon 74 kwararren dan diplomasiya Tijani Muhammad Bande. Muhammadu Buhari ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu da kuma ayyuka da za ta yi nan gaba. Ya kuma tabo batutuwa da suka shafi harkokin kasashen waje kamar batun Palestino, yana mai cewa
the right of the Palestinian people to have their own country free of occupation.
Ya kamata a baiwa Palestinawa yancin su su zauna a kasar su ba tare da tsangwaman su ko kuma tashin hankali ba. Akan batun kashe wasu masu ibada a kasar New Zealand, Muhammadu Buhari cewa yayi.
The world was shocked and saddened by the massacre in New Zealand by a lone gunman taking the lives of 50 worshippers. This and similar crimes which had been fueled.
Duniya ta yi al'ajabi inda wani dan bindiga ya hallaka masu ibada da yawan su ya kai 50 sakamakon yawan tsano da kiyayya a kafafen sada zumunta. Yace dole ne kamfanoni na kafafen sada zumunta su bayar da hankali sosai domin dakile irin waɗannan abubuwa. Da yake bude babban taron, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi matashiya yake cewa
I fear the possibility of a great fracture, the world splitting in two, with the two largest economies on earth, creating two separate and competing worlds.
Yace ina tunanin akwai yiwuwar duniya ta dare gida biyu, inda manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya guda biyu suke takaddama tsakaninsu, wanda haka ka iya haifar da babban matsala wanda zai kai ga shirya dabaru ta huskoki da dama har da harkokin soji. Don haka dole ne kasashen duniya su mai da hankali a san yadda za a kawo ƙarshen wannan takaddama da ke faruwa tsakanin kasashen mafi karfin tattalin arziki guda biyu a duniya. A nasa ɓangare kuwa, shugaba Amurka Donald Trump da yake jawabi a wurin taron ya ce duk da cewar Amurka tana iya bakin kokarinta ta kyautata hulɗanta da kasar China, amma dai
the American people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with China. Hopefully we can reach an agreement that will be beneficial for both countries.
Yace Amurka da Amurkawa sun himmantu su kyautata hulɗa tsakanin Amurka da China, kuma yana kyautar zaton za a cimma manufa akan wannan batun. Yace amma ya fito fili ya riga ya ce ba zai amince da wani yarjejeniya da ba zai taimaki Amurka da kawayenta ba. Yace kuma muna nan muna zuba ido akan abubuwa da ke faruwa a kasar Hong Kong, ba za mu yadda China ta yi abin da bai kamata ba. Shugabannin kasashen duniya suna ci gaba da jawabai a yau ranar farko da aka bude babban taron na Majalisar Dinkin Duniya. Baba Yakub Makiyari, sashen Hausa da muryar Amurka, daga zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya daga birnin New York.
Ana maganar Najeriya to ai da arewa da
To madalla a gaida Baba Yakub Makiyar yanzu kuma sai mu leka kasar Kamaru inda korafe-korafen mazaunan yankin masu amfani da harshen Ingilishi kan zaman tattaunawa da za a gudanar daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 4 ga watan Oktoba domin gyara barkar da take neman wargaza kasar Kamaru kamar yadda shugaba Paul Biya ya ce. Wakilin muryar Amurka Garba Awal na tafi da karin bayani.
Al'umman yankin da suke amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila na kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara nazarin matsalolin da za su fuskanta a yanda shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya kira taron haɗin kan kasar domin gyaran matsalolin da suke fuskanta. Alhaji Muttari Baminda ya daga cikin masu fada aji a wancan yankin yace wannan matsala bai gano kowa da kowa ba, matsalar su ne wanda ya shafe su.
Tunda shugaba ya jawabi ba zan ce maka abu dewa ya sanje ba, sai dai kowa ana fada da harce da kunne, kowa na dai ji cewa shugaba ya kira cewa a zo a sasanta, a zo a yi sulhu. To amma wannan sulhun da muke gani shi a nan hakan nan mutane suna ganin shi da ido biyu, dalilin hakan nan ganin cewa an kira cewa za a sasanta fitina da yake a sashen masu harshen Ingilishi, kuma an kira kasa gabaki daya. Kasa gabaki daya za su zo yawan adadin mutanen sauran jihohin sun fi yawan adadin mutanen da za su fito daga bangaren Ingilishi. In an zo an zauna maganar Ingilishi za a yi, ko kuma kowa zai je ya kawo irin nashi maganar da ya ga dama ne na abin da bai wucewa a nashi ƙauye, ko kuma a nashi jiha, ko kuma a nashi wajen da yake zama. To kaga wannan abin shi ke damunmu, domin idan shirya abin da yake faruwa ta sashen Ingilishi a sasanta a yi sulhu a zauna lafiya ne. Da ba za a kira waɗansu da za su fito daga ko Marwa ko Garwa ko Yawun da ko sauransu zo, me za su kawo, me za su zo su faɗa? Ba da su ake yaƙi ba, ba su ake kashewa ba, ba su aka cuta ba, ba yayansu ba ne ba su zuwa makaranta, kuma ana kiran su zo su ce me akan abin da ba su cina ba. Aka zo a kira mutanen wanda su abin ya shafa, ko kuma a ba da tsawon lokacin waɗanda abin ya shafe su su zo su yi bayani a ganin da za a shirya.
Ko da yake mazauna a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka ce al'amarin na ƙasar ne baki ɗaya, in ji Alhaji Ahmadu Jibo wanda yake kare ɓangaren gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
To ai sanin cewa ne wannan gayyatar da shugaban ƙasa ya yi, wato ya gano kowa da kowa, hatta su ma a ware an miƙa musu hannu, musamman ma idan kowa ya ji wato tattaunawa da mai ƙasa ya yi, wato wannan fitowar da ya yi ma wato al'umma magana ya nuna cewa wannan ma kiran da ya yi wa jama'a a haɗu a tattauna saboda matsalar ƴan aware ne. To bayan da za su yi su ce ba ruwansu a ciki, to ka san wannan dai manufansu na nuna cewa su ba za su zaman lafiya ne, domin duk yayin da aka ce a zauna, to yana nuna cewa kenan mafarin neman abin nan ne, wato kama bakin zare, kuma mafarin neman sulhu ne.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai mu leka jihar Sokoto inda wasu ƴan bindiga da ba san ku su wane ne ba sun yi arangama da wani hamshakin ɗan kasuwa Alhaji Tijani Tukur Sabaru a jiya da dare a jihar Sokoto. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk na tafiya da ƙarin bayani.
Duk da yake dai rundunar 'yan sandan bata bada damar zantawa da ita akan lamarin ba, to amma ta fitar da wata sanarwa inda take tabbatar da yin awon gaba da hamshakin ɗan kasuwar Alhaji Tukur Sabaru da wasu 'yan bindiga suka yi a daren jiya. Lamarin ko ya auku ne sa'ad da Alhaji Sabaru yake komawa gida da yamma bayan rufe harkar kasuwancinsa a kofar gidansa da ke Sabaru, wata unguwa da ke manne da birnin Sokoto a bangaren gabas. Anas Malami Mana ɗan uwa ne ga ɗan kasuwar ya kuma bayyana min yadda lamarin ya auku.
To lokacin da suka iso bakin gidan ne, ishin da abu da gasi sun musu nan wurin, sun kokarin ciya su sashi mutane da karfin tsiyani, kuma abin ya ci tura lokacin da yake neman ihu suna bukatar cewa ayo kawo mishi gudunma, shi ne sai suka fara harbe-harbe sama. Sai yamma wannan harbe ma kuma an harbe wata mata da hannu wadda nake maka labari can baya, kuma an harbe ta da kafa.
Na'am, to ya zuwa yanzu ko ku iyalan mutumin kun san halin da yake ciki?
To gaskiya yanzu malam Mutala babu wani bayani da ake samu, sai dai kuma ɗazu an buɗe wayoyinsa kuma an kire shi, amma dai sun ce ba a magana sai zuwa bayan mangariba.
Me kuka fahimta game da wannan al'amarin da ya faru?
To gaskiya da Mutala yanzu kawai yanzu dai ba a iya cewa komai, sai dai irin mutanen ne waɗanda ke ɗauke mutane domin neman kuɗin fansa, amma gaskiya yanzu dai ba mu da tabbacin cewa Alhaji Tukur Sabaru gaskiya mutum ne wanda ya zanciya suna kyakkyawan ɗazu jama'a.
Lamarin kuma na zuwa ne a daidai sa'ad da masu lura da al'amura musamman na tsaro a jihar Sokoton suke ci gaba da bayyana fargaba akan yadda ƙalubalen tsaro ke ci gaba da faɗaɗa a jihar. Bashiru Altina Isa wani dan rajin kare haƙin bil'adama ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro.
Shekaran jiya da burge komanda sabo da aka kawo ki yazo har inda gwamnati. Abinda gwamnati ya tabbatar mai wai ana nan ana sulhu da waɗanda ke kai wa mutane hormaki suna garkuwa da mutane. Malam Murtala mu muka ce ba gaskiya bane kuma with due respect da girmamawa ba wai muna kushe mai girma gona ba ga wannan zance nashi a'a mu ne da abin ya shahwa mu ne muke ganin cewa ba ai muna adalci ba dan babu inda ake tattaunawa da waɗannan mutane ba mu san wanda ka tattaunawa da su ba ba mu san ko suwa ne ake tattaunawa da su ba ba mu san wurin da ake tattaunawa da su ba duk inda ake wani al'amari wanda ya shahi harakar sulhu da hukumomi dole mu sani duk an kai magana sai a ce wai sirri ne Malam Murtala mu kashin mu da ake yi kullum min bai zan sirri ba sai wanda za a yi a kare mu shi asiri shin waɗanda za su kare mu waɗanda ba mu gani ne balle a ce laruwa ce ta sirri mu shine abin da ke dagula mana lissahi shi abin da muke tunani akai wannan yana al'amari ne wannan
wannan lamari dai yana zuwa ne kimanin wata daya da sako wani dan majalisar dokokin jihar Sokoto wanda shi ma ɗan bindiga suka sace shi a gidan sa dake ƙauyen Bodai mai tazarar kilomita 15 da birnin Sokoto Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to madalla a gaida Murtala Faruk kamar da kuka je a farkon shirin yau ranar talata ce laikan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan tambayar da muka muku menene ra'ayinku game da taron shugabannin duniya da aka gudanar a birnin da New York to jama'a gare ku
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
Assalamu alaikum daga Nasarawa ne daga Nasarawa Assalamu alaikum wani daga Nasarawa To jama'a kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Laikan mu Oh assalamu alaikum
Nasarawa
To Nasarawa gare ka
Assalamu alaikum wa rahmatullah
Wa alaikum assalam
Barallahu kuna magana da baba mai lami a wajen lafiya da local government
To baba me ra'ayinka
wato fi sabilin lahi kamar yadda da safe na jiya suka yada mana wannan labaru akwai wata mace yar shekara 18 da ta yi wani bayanin da ya dan girgiza su a gaskiya fi sabilin lahi wannan maganar da ta yi ya kamata a ce an duba shi saboda yau za ka duba ha gani su gabanin mu nan wato sai dai mu rika da san da shi ne da addu'o'i saboda in aka ce maka an kan samu matsalolin irin waɗannan to ya kamata a ce shari'a kula da talakawa saboda abubuwan suna yanki salawa hello
to mun gode daga nasa zamu leka plato wani daga plato
Husaina Abubakar
to Hajiya Husaina assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to me ra'ayinki game da wannan taron da ake gudanar a birnin New York
to ra'ayina da shi ne shugabanni su duba da kyau wannan lamari kamar wannan magana da ɗanzu yarinya nan ta yi gaskiya a wurin so sarai ne kwarai da gaske ya kamata su duba su wani abu a kai su yi shi
to Hajiya Husaina Allah ya sa shugabannin namu su ji kiran naki yanzu daga plateau za mu leka Kaduna wani da Kaduna
alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum sawani da kaduna
Allah Aziz barka da yammaci sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawu Kano nan Najeriya
Alhaji Musa barka ka dai to muna sauraron ka me ra'ayinka yau
alhamdulillah to gaskiya ra'ayina dangane da irin wannan taro da aka ji na shugaban kasa na farko dai ni zan yi murna da jin dadi akan shugaban kasa Muhammadu Buhari shine mutum na biyar wanda ya tashi yace magana a wannan taro kuma da irin wannan abubuwa da abubuwa ne wanda suke ya kamata su ɗan Najeriya su san darajar shugabanninsu, kuma da irin wannan abu fatan mu da Allah ya sa a tattauna alkhairi ko mu samu alkhairi, domin fata muke duk abin da za a yi ya kasance koma menene ya zama alkhairi a gare mu. Ne muku fatan alkhairi, fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To, Alhaji Musa Garo daga Kaduna, mun gode kwarai. Daga Kaduna sai mu leƙa Kano. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka dan uwa. To, daga ina kake kira?
Kana magana da Musa mai lamba daga Sabo Tayar mota Hadeja.
To, Malam Musa daga Hadeja, muna sauraron ka.
Ya kamata majalisar ɗin ta duniya ta kula da irin kasashen da ke rarrabe rigingimin nan. Ta kawo ɗauki tun da an canza da dakaru musamman na majalisar ɗin duniya. Ya kamata ta kawo gudunmuwa ga duk irin wanda ke rigingimu don a samu a zauna lafiya a ƙasa gaba ɗaya.
To, madam.
Da fatan za a tashi lafiya a gaibin da an ci gira.
Insha Allah za su fi so, mun gode kwarai. Yan sai mu laika Niger. Wani daga Niger?
Ibrahim ne wancan hula a garin Maiduguri a Kimba.
To, Malam Ibrahim, muna sauraron ka, me ra'ayinka akan wannan taron da ake gudanar da aniyar?
To, gaskiya ni ra'ayina na farko ma dai wannan majalisa ba majalisar ɗinkin duniya ba ce ba, ainihin majalisar warga duniya ce, don saboda wannan manyan kasashen namu na duniya to suke hada samu na fitina-fitina a duniya. Sannan kuma bayan na biyu wannan yare kai magana jiya gaskiya ta gama mana komai, Allah zai saka musu da alkhairi. Ko da ba za su yi amfani da abin da ta faɗa ba, mu ta gama mana komai alhamdulillahi. Abin ya abin da zan faɗa kenan.
To, Malam Ibrahim, me kake so gani majalisar ɗinkin duniya ta sauya?
To, abin kake ya kasance a daina sa son rai, musamman ƙananan ƙasashe na duniya a daina kwashe musu arzikinsu, ana hada sa musu fitile-fitile da faɗace-faɗace, shi ne kawai muke so mu ga an magance.
To, Malam Ibrahim, Allah ya sa sun kira na kenan, za mu laika Bauchi. Wani daga Bauchi?
Arabi mai tare da angon kwanan ya hannun katago tsohar Bauchi.
To, salamu alaikum.
Wannan taro da ba ke yi na majalisar ɗinkin duniya da fatan muna roƙon Allah ya tsaya da wata buhar lafiya.
Amin. To, wani kira? Wani kira gare?
Kira na wannan taro da aka yi, wannan taro da ake yi zai yi ko dai abinda muke fata damuwar mu Allah ya dada shugaba Buhari lafiya.
To, na san aka ce haka. To, me kake so, wani sauyi kai suka gani wannan taro ya kumsa kamar ga yankunan namu na Afirka?
Hello?
Ina so na ce wani sauyi kake so ka gani an samu? To, Bauchi, bar mu leƙa. Wani akan layi?
Ke Usman ne.
Malam Usman, salamu alaikum, daga ina kake kira?
Daga Adamawa.
To, da Allah, Malam Usman, za ka iya kashe rediyon naka?
Eh, na kaje.
To, Malam, muna sauraron ka.
To, ni ai ban ga amfanin taron nasu ba, tunda dai suna nan majalisar ɗinkin duniya suna gani suna kallo aka wargaza ƙasashen musulmi gaba ɗaya, ta ko ina su ne suke ta da fitina, to mene ma amfaninsu? Mu ba mu taɓa ganin amfaninsu ba. Kawai dai su haɗu su sha shayin su tuyi magaganin nu kawai su tashi, shi ne amfanin nasu kenan, amma mu ba mu taɓa ganin amfanin su ba.
To, wanda kira gare ka ga shugabannin yankin Afirka wanda ke can yanzu haka? To, layi ya yi halinsa. To, mun gode da duk wanda suka kira, musamman a Hajiya Hussein ta kira mu daga Plateau a wannan ranar. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da François Zawi, tsohon kocin jamhuriyar Niger da aje aiki bayan shekaru biyar yana jagorancin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ciwa da Mena National a Mantoni ya ɓulla a ƙasar Afirka ta Tsakiya, inda ya rattaba hannu a sabuwar yarjejeniya da kungiyar ƙwallon ƙafa ta wannan ƙasar domin jagorancin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta Tsakiyar. A ɗaya hannu, Niger ɗin ta lele ƙasar Côte d'Ivoire ko Ivory Coast a ranar Lahadi da ta gabata. da General Zainu Kuncina babban birnin Mai da ci biyu da nema a tankade da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar Afirka na kwallon kafa na ƴan wasa da ke buga kasashen su kuwa nahiyar ta Afirka wanda zai wakana a shekara mai zuwa a kasar Kamaru. Kungiyoyin biyu za su sake gogawa a kasar Côte d'Ivoire ko Afirka nan da wata guda mai zuwa. Har yanzu dai a kwallon kafa a cikin daren jiya ne a birnin Milan na kasar Italiya, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gudanar da bikin zaben ƴan wasar kwallo mafi bajinta a wannan shekara ta 2019, inda bangaren maza aka zabi Lionel Messi dan kasar Argentina wanda ya lashe wannan matsayin a karo na 6, yayin da Cristiano Ronaldo yake a karo na 5 kawai. A bangaren mata kuwa, Megan Rapinoe yar kasar Amurka ita ce ta kasance mace mafi kwazo a kwallon kafa a wannan shekara. A bangaren masu horar da kungiyoyin kwallon kafa ko Jurgen Klopp, kocin kungiyar Liverpool ta kasar Ingila, shine ya lashe wasan Club Zakaru a kasashen Turai a shekara da ta shuɗe, kuma shine FIFA ta zaba a matsayin koci mafi kwazo a shekara ta 2019. A bangaren kocin mata, Jill Ellis mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Amurka ita ce ta kasance mafi kwazo a shekara ta 2019, kasancewa ta lashe kofin duniya tare da matan ƴan kwallon kafa na Amurka kasar Faransa. A fannin masu tsaron gida maza, Alisson Becker dan kasar Brazil da ke tsaron kungiyar kwallon kafa ta Liverpool shine aka ba tukuicin mai tsaron gida mafi bajimta. A bangaren mata kuwa, mai tsaron gida Sari van Vinandal yar kasar Holland da ke tsaron gidan Atletico de Madrid ita ce ta samu tukuicin mace mafi kwazo a wajen tsaron gida a kwallon kafa, sai tukuici na masu goyon bayan kungiyar kwallon kafa wanda aka ba Silva Greco yar kasar Brazil wadda take ita ce ke shaida ma danta wanda yake makaho ne labarin dukkan yanda wasannin kwallon kafa suka kasance. A bangaren kungiyar kwallon kafa wadda ta fi nuna neman kawo zaman lafiya a wasa, an ba Marcelo Bielsa da ƴan wasansa na kungiyar Leeds United ta kasar Ingila tukuici bayan sun bar kungiyar Aston Villa da suke karawa da ita a wancan lokacin. Ta saka musu kwallo a raga, kasancewa sun sa kwallo a ragar Aston Villa ne a daidai lokacin da ɗaya daga cikin ƴan wasa na Aston Villa ya ji ciwo, amma suka ci gaba da wasar har suka sa musu kwallo a raga. To shine suma kocin su ya ba su umurnin da zaran aka maido kwallo tsakiya su bar ƴan Aston Villa din su saka musu kwallo domin a tashi zo. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako daga birnin Nijar, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a taron shugabanni na shekara-shekara cewa duniya ta gaza a yakin da take da sauyin yanayi, amma har yanzu akwai sauran lokaci na juya kalla lamarin. Muna ganin yanayin zafi da ba mu taɓa ganin irin ta ba, mahaukatan guguwa da hujjoji na kimiyya da ba za mu iya juya su ba, in ji Guterres. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa, kuma ba za ta yi ƙasa da gwiwa ba wajen kare kanta. A cewar Trump, Amurka bayan da ta kashe dala trillion 2.5 tun lokacin da aka sake zaben don an sake ƙarfafa sojojinsu, wannan yanzu ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya. Ya faɗa wa shugabannin duniya, ya kuma ce da fatan ba za mu taɓa yin amfani da wannan ƙarfi ba. Trump ya jaddada cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa, muna son zaman lafiya, haɗin kai da cin moriyar juna tare da kowa, amma ba zan fasa kare muradin Amurka ba, in ji Trump lokacin da yake jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma ƙara faɗa ma'aikatansa da su rike kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin da ya yi waya da shugaban ƙasar wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da ke fadar shugaban Amurka.
da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe shirin na asuba yanzu a madadin Hadiza Kiyara ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da bada umurni sai injiniyan namu Nelson Lopes ne na ku Abdul Aziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.